Vaya sango babanda anda inko kasa ni muganka Vaya sango babanda anda Vaya sango babanda anda Anonya sani muganka Wanda daya sani muganshi Se katalai yoko nada hani Se katalai gobo babo hani To anda shinya gana wana Hakatanka suaka gani Katalai yon yuna shiniki Gobe ba shiniki To duka alla ya gana wana Baya sango babanda alla Se katalai ki yana salauta Se katalai gobo ba salauta Na jibu anyi chenjiri Doka alla igana wana Se katalai yonko nada hali Rabi aga gani Se katalai gobo babo hali Ana wana aji chenka Doka alla igana wana Kuma alla isanda wana Kuma sango wanda alla Yungu kasa ni muganka To Allah igana wana Saka Allah ishali wana Baya sango babanda Allah Abinda jaljun ya boy Bama isa ya gani Sina inyini humu gani Shara ikunga sayimu gani Inya iya mugani, aaya ya mukai musenshi Baya sango babanda anda Se katalai yonko nada kutti Se katalai gobo babu ahu Doka alla igana wana Se katalai yonko babu ahu Se katalai gobo kai mota Katalai gobo kai gida jeto Doka alla igana sarra Doka alla igana wana Sango anda anda Ya uwa jama'a Naila da gabi gareku Darra bana rasul Mai sarauta Sargen da baka mashi Ya uwa mushuka hairi Hairi yara da rana Ya wande ka shuka hairi Yanka zasu samu matanka zasu samu jikoki su zo su tadda tatta kunne su zo su tadda sarayi kun mutunci do Allah kar mu shuka sharri do Allah kar mu shuka sharri sharri bai da magani ka magani sharri kun ga kar magani sharri kun ga kar ku yi shi Sharri baida magani magani sharri kunga karmishi Yang uwa mashuka hairi Baya sango babanda anda Yang uwa mashuka hairi Kam mashuka sharri Sharri baida magani magani sharri kaga karmishi Yang uwa mukulla hairi Baya sango babanda anda Tunda shi ne ya gane wannan kuma shi ai ya san abin sa Ikon sa ya wadata haka nan ko ina akwai shi Waya sango banda Allah Ko ka sani muganka Kace ne gobe zan yi wannan kace ne gobe zan yi wannan Koko gobe zan yi wannan koko zan tsara wannan zan je wajen kowa ne sai Allah ka ga ya koye je kahin ka tai ka tai kahin ka ne ka shi bayan san gobe banda Allah mutane mu shuka hairi kan mu shuka sharri sharri bai da magani dai magani sharri kar ka yi shi Yang kaya kan kaza ikan